tsararin ambaliyar zal na iz, inda ake irgamin zal na iz. Zainabu sa da dalluha, samiyya jamalin wasilan manta wassala. Haka ne, wato lokacin da Zainabu ta fara takawa tana tafiya, sai rangwaɗanta ta kwarara ya zama tana tafiyar da nuna jisa da nuna takama. Halin kasancewarsa abin ambato na kyau, wato yana nuna kyanta, don tana ganin ita kyakkyawa ce, shi yasa take wannan tafiyar ta rangwaɗa ta nuna jisa. Ga yana bisa da halin kasancewarsa, yana bisa da wanda duk ya nemi saduwa. Wato na'am, haka ne is, ita kalmar is, zallin is, ana idgaminsa a haruffa guda shida. Shi ne ta, wanda aka yi nuni zuwa gare ta da tamashat, wato ta harafi na farko a kalmar tamashat, da kuma zaira, wato misalin inda yake is ɗin ta zo tare da ta, kamar is tamshi hutuka a na suratul lahi, ko kuma is ta haruku na suratul ma'ida. In misalin inda yake kuma ta zo da zaira, harafi na biyu shi ne zaira. Shi kuma gaba ɗaya ma a Qur'ani a waje biyu ne, is ta zo ya zamo gabanta zaira ce, a guri biyu ne kawai, shi ne iz zayyana lahum shaitan na suratul anfal, sai kuma iz zagatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tazunnuna billahi zununa na suratul ahzabi. To a nan gurin biyu ne kawai iz yake ta zo bayan ta zaira ta zo. To sada sai kuma sadi, sai sadi shi guri ɗaya ne ma a Qur'ani gaba ɗaya, shi ne na suratul aqabi, wa yassarafna ilayka nafaran minal jinni, wa yassarafna ilayka nafaran minal jinni dalluha, sai kuma dal, sai kuma dal, shi wannan yana da dama, ko kuma izdahu alayhi, izdahu ala dauda fa fazi'a minhum ko walaula izdahalta jannataka, sai kuma sun da daga saniya. Shi kuma kamar is-sami'tumuhu walaula is-sami'tumuhu, sai kuma jimi, sai jimi kamar izza'atum, izza'atum, to ko izza'alna, izza'alna, to shi ne na ƙarshe da ya kawo wawi na wasilan, ya nuna cewa maganar ta gare, haruffan sun gare, inda wawi Faisali matatan gari a tika ilwawi Faisala, to wannan ka'ida tana nan har a nan babu. To a bayyana zal ɗin nan, kada a yi idgaminta a cikin ɗaya daga haruffan nan, shi ne abin da yake ya zo a kira'ar Nafi'u, na Nafi'u gaba ɗaya, wanda ake nuni zuwa gare shi da alifi na ajira. To duk bai idgamin zal ba a cikin ɗaya daga haruffan nan, duk bayyana zal ɗin yake yi. Is tamshi ba it tamshi ba, ko is ta haluku ba it ta haluku ba, haka nan is zayyana ba it zayyana ba, haka nan is sarafina ba it sarafina ba, haka nan is dahalu ba it dahalu ba, ko is samitumu ba it samitumu ba, haka nan is da'alna ba it da'alna ba. Shi yasa qira'an Nafi'u gaba ɗaya baya idgamin zal ɗin is a cikin ɗaya daga cikin haruffan nan guda shida. To dawama, sai kuma wanda ake nuni zuwa gare shi da dal, shi ne Abdullahi ibn Kasir. Abdullahi ibn Kasirin shi ma gaba ɗaya baya idgamin zal ɗin is a cikin ɗaya daga haruffan nan guda shida. Nasimiha nilfe asim, shi ake nuni zuwa gare shi da nuni, shi ma qira'an Nafi'u gaba ɗaya baya idgami, shi yasa ya za a ga ruwayar Hafsu da ruwayar Warshu a nan ta dace. Ruwayar Warshu ba a idgamin zallin is a cikin ɗaya daga haruffan nan, haka ma a ruwayar Hafsu, domin dukkaninsu makarantarsu wanda sai ba daga gare su duk ba sa kan idgamin gaba ɗaya. wanda ake nuni zuwa gare shi dara shine wato kisa'i da kaulihi wanda ake nuni zuwa gare shi da kadi shine halladu halladu to su sun bayyana zaldin is jala wajen jimi idan jimi ne to sai su bayyana amma sauran harufan guda biyar a kira'ar kisa'i da kuma ruwayar halladu to ana irgamin zaldin is a cikinsu amma a jimi ne suke bayyanawa kamar in su ja'alna to su haka suke karantawa haka kira'ar kisa'i take haka kuma ruwayar halladu take to wanda yake ake nuni zuwa gare shi da radi shine hadab to shi yana mai idgani yana yin idgani a guri biyu shine ta da aka yi nuni zuwa gare shi da tuma da kuma dal da aka yi nuni zuwa gare shi da durrihi shi wato yana yin idgamin nan yal a guri biyun nan shi halafu a tasarwayar sai a yi idgani da ata kama ittahaluku ko ittamshi haka yake ya ruwayarsa ta zo haka nan kuma idan wato dalli to shi ma sai ya abin nan sai idgani kama ittahalu ko laula ittahalta haka ruwayarsa ta zo wanda ake nuni zuwa gare shi da mimi shine Ibn Zakawana. Ibn Zakawana shi ko yayi idgamin wato adal indal ne to shi yana idgamin shi yasa ya dace da shi halafu a nan amma bai dace da shi a ta ba shi halafu yana idgami a ta amma shi ko wannan baya idgamin a cikin ta shi Ibn Zakawana baya idgamin a cikin ta sai adal kamar idda halka to shi ba ka tasar wayar take to da wanda yake madawwamin ya cikinta madawwamin bibiya to wa adgama ran kan wasilun tuma durrihin wanda yake ya sada lu'adu'an da ya sa a jikin kirjinsa to wannan ai ya ɓoye gunji wanda da ya fito kansarsa ba ya ɓoye gunji ba yan mutum ko ba arjiyunsa ba ka ga ya kyakkyawar shiga ai ya ɓoye gunji ko shi ne a gama rankan wasilin tuma wato asalin tumu wato tsakiya ce da ake haɗawa da azurfa sai a sa a yi abin rataye da shi to wa'ad gama maulan majibinci kuma ko ɗan uwa wujuduhu da'imin da samunsa yake a ɗore koyaushe yana cikin wadata to ai shi ma yakan ɓoye ɗan uwansa in kana ɗan uwan wanda yake mai shi sai a riga ganin to ai kai ma ba za ka rasa rabin asiri ba ko inda ga naka mai shi ga naka wanda yake mai shi to ko zama